أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتمكن الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة كما يندي كراتين إنزيا كجواتا تو take shi malam Ismail bai jin dadi muka ce zan madan takaitacciyar muhadara wadda bata wuce ba minti 30 akan abin da ya shafi wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah zan magani daga cikin abubuwan da zan mu dauka a cikin wannan musamman wane ne sahabi idan aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne sahabi ko kuma su wane ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wasu irin fadaloli gare su sannan kuma daga cikin wasu abubuwa wanda suka faru yanda Allah ya yabe su da dukkan abubuwan da yake da ta'alluki da su wato iya gurgudo idan lokaci ya ba mu inda dai gajeriyar muhadara ce insha Allah zai wuce minti 30 Allah ya yarda yau muna hudu ga wata na jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 443 wanda ya daidai da 7 ga wata na farko wato miladiya ta 2021 insha Allah da farko dai kamar yanda muka ce shine akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabbai malamai suka ce itlaqin azamanance ya kai idan aka ce as-sahaba ya zamanto laqabi na wasu wanda an san su sanannu ne su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a asalin yaran hawo larabci idan aka ce as-sahaba yana daga jami'i ne na sahib sahib wato aboki sahibin ka a ce wannan sahibi na ne aboki na ne wanda muke tare da shi to sai aka yi talakin shi ake ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a shari'a idan aka ce sahabbai su ne wato idan za a yi ta'arifin su shine kamar yanda malamai suke cewa man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa ma da ala al-islam wato duk wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana mai imani da annabi sannan kuma yazo ya mutu wato akan musulunci sawa'un wannan gamuwar da ya da annabi sallallahu alaihi wasallama gamuwa ce ba dole ba sai sun zamanto sun yi tsawon zamani da shi ba dole ba sai an ce sahabi a sai wanda ya ja dogon zamani da annabi sawa'un wanda ya ga annabi ne shekara guda ko shekara goma ko kuma wata guda ko kuma kwana guda kai ko sa'a guda malamai suka ce idan ya ga annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci to wato shi sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne shi yasa daga cikin wato malamai Imam Ibn Kathir yake cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane shi kuma ya shiga musulunci ko da kwa bai samu ba dogon zango a cikin musulunci bai samu ba dogon zango suka gamu da annabi misali a hajjatul wada annabi da ya haji ban kwana wani a lokacin ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shiga kalkashin zama sahabin annabi yana da falala ta sahabbai sai dai zan magani falalar sahabbai daban-daban ce akwai as-sabiqun al-awwalun akwai na farko tukun su biyo kamar yanda mun gani a cikin karatun mu wato na ban san ba cikin umda ne ko kuma cikin daura da muka yi kwanan nan kenan sahabbai hawa-hawa ne falalar su hawa-hawa ne kamar yanda farko ayyan badar khulafa'ur rashidin asharun bashirin fil janna zamanto ayyan badar kamar yanda muka ce idan ka duba cikin littafin Imam Ahmad Musnad zaka ga yayi shi akan tartibin wato falalar su wato yana daga cikin kuma Imam Ahmad yake cewa shine yake gaya magana cewa duk wanda ya gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da kwa wato wata guda ne ko sa'a guda ko kuma shekara guda wannan yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ni sannan da ya zabe ni wakhtara li ashaban sai ya zaba mani wasu abokannai wanda zasu yi abota da ni wanda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba shakka Allah ne ya zaba mushi su ya zamanto su zamanto wato sun yi abuta da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan dai a gurguje idan aka ce wa sahabi sahabi shine wanda ya gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa ma da ala al-islam yana mai imani da shi sannan kuma ya mutu a cikin wato musulunci mun ji tarifin sahabi ya kamata idan ya zamanto an ce wani sahabi ne ko kuma mun ji an ambace sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mu ji wani irin abu a cikin zukatan mu shin hakikanin wannan sahabin mun san shi ko kuma ba mu san shi ba idan aka ce sahabi wani sai ya dauka kawai mutane ne wanda suke adi mutum ne wanda yake normal adi baka shuurin wasu mutane ne na daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su to dole ya zamanto ka san su wane ne sahabban nan dole ya zamanto ka je ka karanta ka san su wane ne sahabban annabi Muhammad wato sallallahu alaihi wasallam hadisi daga abi Musa al-Ash'ari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato sama tauraru da muke gani a sama wato wata amana ce wata security ce ta sama duk lokacin da ya zamanto babu tauraru to sama ma za ta zamanto babu ita kenan al-qiyama ta tashi daga dare yayi zaka ga tauraru sun mutu suna mutuwa in dai baka gansu ba hadari ke da kai to za su to duk lokacin da babu to ata sama'u ma tu'ad abin alqawarin da aka yi na sama yauma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub wato yazo haka yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shi annabi wato shine kamar sikrite na sahabban shi na kasimi kasirida kaw wata fitina ta shiga tsakankanin su kaw wani khilaf ya shiga tsakankanin su shi yasa wallahi musta'an da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai zamanto an samu wanda suka yarda wasu suka yarda suka ci a dama addinin musulunci kaza kaza ne to annabi bena wasu bayan annabi aka samu fitintunu da yawa aksan samu fitintunu da yawa wanda kuma mauqifin mutum musulmi mai imani ahli sunna wal jamaa akan fitintunun da suke cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine al-kaffu amma shajara bainahu wato ka kyale ka san kai shiru akan abin da ya faru tsakankanin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake cewa a cikin wani hadisi yake cewa ba za ku kasance ba wato a cikin alkhairi yana ishara ne kamar wancan hadisin da yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu kama yanda zizo kenan a gurguje idan aka ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne mu san wasu mutane ne wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama suka rayu da shi annabi ya zamanto yake shawartar su akan al'amari annabi ya zamanto yana auren musu da mata diyan shi annabi ya auren ma da sahabban shi diyan shi ma ya aura daga wasu wato diyan sahabban shi ya zamanto kullun yana tare da su yayin mu'asha ya rayu tare da su kenan wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka duba cikin littattafai da suka gabata tun daga at-taura injila din littattafan nan an ambata abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da suffofin su yanda zasu kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa tun daga zawwa wato annabi ibrahim da yazo makka aka yi isma'il aka gina ka'aba ya zamanto wannan wajen akwai wasu mutane da zasu tashi akwai wata al'umma da zasu tashi su taimaka ma addinin musulunci kamar yadda annabi ibrahim yayi addu'a wato makka ta zamanto wuri ne mai albarka wuri ne ke da kwai arziki yana zo musu dalilin addu'a annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa yana daga cikin malamai da suka ce yahudawa da suka karanci littattafan su suka gani irin siffan mutanen nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato suke so su zamanto su suna cikin su su ne daga cikin su annabin zai fito shi yasa suka bazu da suka karantu tunda a cikin littattafan hatta da inda annabin zai kaura an bayyana wato gari ne mai dabino kaza da kaza shi yasa yahudawa da suka tashi wasu suka tai taif wasu suka zo madina wasu suka tai taguka zaka gani anan sai annabi kwatsam ya fito a madina ya fito makka tukun ya hijira ya tai madina to wannan su sun karanta ne yanda wato sifa annabi sallallahu alaihi wasallama take yana daga cikin salman al-farisi malamai suke cewa ya kasance yana bibiyan malamai nasu dan ya san wani addini zai shiga wani addini saboda ya karanta yana ganin wannan addini ya same shi ya shiga wato yana shigowa garin Madina da yaga inda Madina take yace kawai anan ne annabi yake saboda ya karanta a cikin littattafan su kenan annabi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutane ne daban wanda tun kafin su zo an ambace su a littattafai wanda suke na magabata wanda suka gabata kayan su wanda mun gani malamai suke cewa hadda da annabi Isa a wani kauli da ya addu'a da aka bar shi ya dawo yana daga cikin hikima ta da ya karanta yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke roki Allah subhanahu wataala ya sa shi ya zamanto cikin wannan al'umma wanda wannan duka yana daga cikin falala ta wannan al'umma da kuma khasatan falala wato ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ala kulli hal sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin su annabi shine wato komandan su annabi sallallahu alaihi wasallam shine komanda su kuma su ne sojawan wanda ake fita yaki a huta ya zamanto an kai musulunci inda bai tayi ba haka kuma annabi shine mai tarbiyyatar da su shine malamin su ya zamanto su ne almajiran wato yake karantar da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban shine president in yaso a cikin sa ke da kai wanda ake shawara da su a cikin su ke da kai wuzara akwai soran da sora idan wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya isar da sako su kuma suka dauki wannan sakon suka isar ma da al'umma wanda in ba dan Allah ya kawo su ba suka jajirce Allah ya sa suka jajirce suka dauki wannan addinin suka baza shi a ko ina aida wani waje har yanzu bai iso ba Allah subhanahu wataala ya jikan su kenan wannan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da zan magana irin falalar sahabbai sahabbai babu shakka wato suna da falala kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud hadisin da muka gai cewa yake cewa Allah subhanahu wataala ya duba azzukatan bayi sai ya gani wato zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce fiye ga zuciya sai Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya aiko shi ya zamanto manzo sannan Allah subhanahu wataala ya duba a suran ya ga suwa za su abokance shi sai ga sune sahabban shi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto ya sa sune suka zamanto wato a cikin su ke da kai wuzara in shi wanda za su dauki wannan addinin su isar da shi wato inda bai isa ba haka kuma aya a cikin alqur'ani ayoyi suna da yawa Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim wato magabata na kware wanda tun na farko sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin na daga cikin al-muhajirin wal ansar da kuma mutanen Madina al ansar sannan kuma walladina tabauhum bi ihsan da wanda suka biyo bayan su wato da kyautatawa da kyautawan aiki radiyallahu anhum wa radu'an tunnan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su kuma su sun yarda da Allah to me ya rage musu zan mu zo mu gani irin mawqifin su yanda suka faru a gazwat yanda annabi Allah subhanahu wataala yake sako aya ya yabe su Allah subhanahu wataala ya sauko aya wani waje a ce an gafarta musu sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yana daga ciki kuma aya da Allah subhanahu wataala yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su shi yasa kullun ka ringa roka musu rahma ka ringa shi yasa idan aka ambaci sahabi ka ce radiyallahu anhu wa radwan Allah subhanahu wataala yake cewa Muhammadur rasulullah والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا zan mu zo mu gani wannan aya a cikin irin mawaqifin sahabbai wato yanda wannan duka ayoyin suna mana nuni akan abin da ya shahi wato falalar wannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin falalar su annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abi Huraira ya rawaito yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina annabi yace kada ku zagi sahabbaina yace falau anna ahadakum anfaqa misla uhdin zahaban ma balagha muddi ahadihim wala nasifa ci da dayan ku zai zamanto ya ciyar da dukiya zinari ka ciyar da shi gurgurdan a ce dutsun uhud wanda suka je sun gani yanda dutsun uhud yake ce ya kai wajen kilo 400 babban dutse ne kai ko dutsen karkada na aka ce na zinare ne kai aka gani to dutsen uhudu ka ciyar da shi akan zinare na zinare ne annabi yake cewa ma balagha muddi ahdi wato muddu ɗaya wanda sahabi ya bada shi akan zoma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai Annabi ya ce wala nasifa ko da rabin muddin kai ka ciyar da wannan shi ya ciyar da rabin muddu baka kamo shi ba to ya zaka gama kanka da shi shi yasa sahabbai ba ta yanda za a yi ka kamo sahabi sai dai kai ta kokari kai ta aiki Allah subhanahu wa ta'ala fa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falah kenan wannan sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam annai yace kada ku zage su a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza zukira ashabi fa amsiku wa idza zukira an-nujum fa amsiku wato idan aka ambaci sahabbai na ku kyale kada ku aibanta sahabbai kada ya zaman duk kuna aibanta wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka hadisi yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni aw tarwaya khairun nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu fiyayyen karni fiyayyen mutane sune karnin da nake kasance da shi a cikin shi zamanin Annabi sannan wanda zasu biyo bayan su sannan wanda zasu biyo bayan su wannan duka yana daga cikin wato irin falala wato ta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan ya zamanto mutun ya zamanto ya zagi sahabbai babban hadari ne saboda akwai tsoratarwa a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in wato duk wanda ya zagi sahabbai na to yana da la'anta ta Allah Allah ya alance shi ya la'ance shi mala'iku sun la'ance shi haka mutane ga baki dai sun la'ance shi to wanda Allah ya la'ance shi mala'iku Allah suka la'ance shi la ya'suna Allah ma armarhum to ka gani ai shi sai ta dewa kenan akwai tsoratarwa akan mutun ya zagi sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutun idan kana zagin sahabbai baka yi da lahiya ba baka kare lahiya ba saboda akwai hadisi na Abdullah ibn Mughaffal al-Mazini yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi ashabi yana gama mu da Allah akan sahabbai ya mimita Allah Allah fi ashabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhizuhum gharadan kada ku zamanto kun karbi sahabbai na ku ringa aibanta su da mummunan kalma ku ringa mummuna musu zato ku ringa aibanta sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ahabbahum duk wanda yaso sahabbaina fa bi hubbi ahabbahum wato da soyayya ta ce yaso su saboda Annabi shine ya tarbiyyantar da su sahabban shi ne haka kuma wanda yake sahabban wannan yace saboda kina ne yaso yake su yana idan aka ganka kana kin sahabbai so kake ka isa zuwa ga babban Allah subhanahu wataala ya kare mu haka kuma Annabi yake cewa to kuma wanda ya zamanto ya kini yana kina to zai zamanto ya cutar da ni kuma duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah duk wanda ya cutar da Allah kuma ya ne la Allah aqiba shi ba za ta yi kyau ba kenan wannan yana daga cikin irin tsoratarwa wato da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan abin da ya shahi sahabban shi kada ya zamanto wato kana zagin sahabbai abin da yake akan ka sahabin Annabi kan ri mishi adda shine kawai idan aka ce ma wani abu ya faru tsakankanin sahabbai tsakankanin su ne su wasu daga cikin su an riga an gafarta musu an riga an shida wasu daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ambata yace wa na fil janna Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna ba kai ba ya zana yadda ya zana mutum goma banda wasu kuma a wasu mawaqif da ake ambatawa cewa wane yana cikin aljanna wane dan aljanna ne kuna so ku ga ai aljanna wacce ai aljanna ce Bilal naji takonka a cikin aljanna to irin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan asame ka kana aibanta su ai ka gani ka san kai karan kanka ka dauko yakin da ba zakka ci riba ba guguwar da ba zakka yi da sadakai ba kenan yana daga cikin abin da ya shafi malamai suka ce dan me yasa ya zamanto sosai ahli sunna suna wato matukar kiyayewa kada ya zamanto wato an taba mutuncin sahabbai kada ya zamanto an tuzarta sahabi abu na farko malamai suke cewa idan ya zamanto an tuzarta sahabbai to yana daga cikin hanya da za a samu makiya musulunci su zo su fata muku addinin musulunci na farko saboda mi abu na farko suka ce idan ya zamanto an tuzarta sahabin Annabi wanda Annabi ya rene shi Annabi ya tarbiyyantar da shi to min babu aula ai a tuzartar da wanda ya tarbiyyi kai ne da almajiranka kai ka musu komi dai aka ce dukkan su ɗan kamun iska ne to waye ne su to kai kwa tunda kai ka wannan in musu suka zo suka bazama a gari suna yin wannan aiki kenan kai ne babban to idan aka zo ana tozarta sahabbai so ake isa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ahli sunna suke kiyayewa matukar kiyayewa akan kada taba mutuncin sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ayoyi da yawa sun sabko akan falalar su ga sunan ana karantawa hatta shin alkiyama idan kuma ya zamanto an taba mutuncin su wancan ayoyin me zai kenan zai zamanto an kore su ina da aka ce alqur'ani tawaturi ne yazo Allah ya kare alqur'ani to an taba mutuncin sahabbai kenan za a ringa wannan kenan abu ne wanda dole a tsaya a kare martabar sahabbai a zamanto an kare su hatta da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka gani mutum yazo yana da'an ga sahabi me yake so so yake je ga hadisai da Allah akwai wani waje da yake so ya kafe kamar misali wanda yazo Jab Abdu na Kano da me ya fara da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kadan 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 tun malamai manyan malamai suna gano shi sun gano shi suke intibahi akan shi al'umma bata gane ba har ya zamanto kiriri yana hutawa yana gai har ya zamanto ya fara kuma daga Anas wanda Anas shi gaki yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ma Annabi hidima ya fara yake yi da shi kaza kaza Anas kaza Anas kaza to yanzu gashi nan karshe ya ta fara da shi matasan malamai suka gogaza al'umma ta bayyana kowa ya gane wannan inshi ya dauki littattafai 500 ko 200 da nawa ne yace kuma bai bude ko daya ba to ka gani to dukkan wanda so yake kuma isa zuwa ga Annabi shi yasa yace mini yana daga cikin magana shi da yace hadisan hatta hadisan 500 ne suka inganta ko yana ne to ka gani kinan sura hadisan da yawa ina su hadisan 500 mun kuma mun san Abu Huraira ya dalla ta tabbata gare shi ruwaya nawa ya rawaito hadisi 2764 ya rawaito shi kadai Abu Huraira shi yasa kuma wasu a da na musulunci idan suka shigo sai so suke kai tsaye su fara rushe Abu Huraira ya za a yi a ce Abu Huraira wanda shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ce alal aksar hudu yayi a ce ya rawaito wannan hadisan ai an tambaye shi Abu Huraira yake cewa shi ya kasance mutanen Madina da Muhajirin da ƴan kasuwa ne mu kuma muna cikin ahlus sufa kullum muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ma hi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi adda yazo yace Annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance wata ina har da ce wannan ina mantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya mishi adda yace yanzu abin da kaji daga gare ni ba ka manta ba ta zamanto ta yi memory zai kwallo an huce to wannan Abu Huraira kullun yana tare da Annabi mun ga hadisi nan ne ko kuma cikin sifatu salatin nabi yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya Annabi yake cewa bai nayi taba ban yi masa tambani zai tambaye ni wato sai kai Abu Huraira akan wannan tambaye mun gani yanda yake kullun tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne kullun kana tare da mutum dole a san ka hatta da kaida malaman jarhu wa ta'dil idan ya zamanto misali malami da almajirin shi ko kuma malami da dan shi kuma da almajirai sai zamanto dan nashi yana cikin almajiran shi kuma ya zamanto kullun yana mulazama shi ana zawa karatu da shi a gida ma kaga suna karatu kenan idan ruwaya ta zo daga dan nashi aka samu dan ya gai wani abu daga malamin kuma wani almajiri ya saba wace za a rajira malamai suka ce ta dan saboda shine mulazama ya yi shi mulazama da baban nashi ko kuma kakan nashi to haka kenan idan ya zamanto Abu Huraira yana iya rawaito sama da haka ma saboda inda ya mulazama da Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yana daga cikin malamai da suke kiyayewa kada a taba adalar sahabbai kada a taba mutuncin sahabbai saboda ana taba mutuncin sahabbai kofa ce za a bude wato ta kafa ta a taba addini a tozarta addini saboda daman su makiya musulunci su suke wannan addinin ya zamanto wato ya rushe ya lalace kenan wannan shi yasa malamai wato suke matukar kokari akan kiyaye abin da ya shahi wato martaba ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin gaba ta gaba abin da zamu gani shine irin wasu mawaqif wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabban shi ya rayu mu duba mu ga a gazwatu badar tun farko gazwatu badar idan muka duba malamai suka ce cikin suratul anfal duk mafi yawa ayoyin suratul anfal ta zo akan abin da ya shahi gazwatu badar duk az gazwatu badar Allah subhanahu wa ta'ala irin ayat da yake cewa idh yughashiyakumun nu'asu amanatan minhu wa yunazzila 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijza ash-shaytani liyurbita 'ala qulubikum wa yuthabbit bihi al-aqdam wato idan ka duba wannan ayat lokacin da aka zo yakin badar sahabbai duka mutun nawa ne 300 da wani abu dukansu aka ce masu takobi ko mutun nawa ne masu doki mutun biyu ba auto ba da niyyar yaki dan ka tsoro ya kama su aka zo aka dan sa musu wani dan gangidi aka sa musu nutsuwa Allah ya tsarkake su Allah subhanahu wataala ya sa musu nutsuwa duk wani abu na sheitani aka kautar musu da shi ya zamanto kuma can gaba he Allah subhanahu wataala ya ce fasabbitul ladina amanu ya tabbatar musu da imani Allah subhanahu wataala a wannan gazuwa shi yasa malamai suka ce gabaki daya alittahon sira da aka rubuto cewa kahin gazuwat badar babu munafiki sai bayan gazuwat badar tukun aka samu munafiki saboda lokacin duka gazuwa shekara ta nawa aka gazuwat badar shekara ta biyu dukkan mutane wato mutane musulmai ne babu wanda suke yin wato munafici a cikin musulunci kuma gazuwat badar da aka je gabaki daya Allah subhanahu wataala karshe ma kuma he aka zamanto aka ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum sije su aikata abinda ake suke so an gafarta musu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na gazuwat badar to ma ba luka yanzu idan zan to an ambaci wani kai kace wani abu game da shi wanda Allah ya ce ya gafarta mishi to me zaka ce game da shi haka Allah subhanahu wataala yake cewa game da muhajirai da al-ansar yana nuna irin yanda san junan su yake san sunan junan su كتوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم واتو الله سبحانه وتعالى كتوا واتو وأن سكي إيماني وهاجروا سكي هجرة كنا المهاجرين وجاهدوا في سبيل الله سكي زمنتو سني جهادي أكن تفركين الله أكن أوكا كلمة الله سنينيتي والذين آووا su kuma masu masabkin baki al-ansar wa nasaru suka taimaki wannan sahabban suka taimaki addini aka tashi da su ba dare ba rana Allah yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika humul mu'minuna haqqan wa atsaya a wannan ma kade Allah ne yace ulaika humul mu'minuna haqqan to ina kai ka zo ka ce a sahabbai kaza da kaza sahabbai kaza da kaza ka gani wanda zai zo yayi wannan in aibanta sahabi kai wanda ma zaka saurare shi baka san ba sahaba ne baka san ba ma waye sahabi shi yasa wanda zaka saurare shi to wanda ayoyi suka sauko a irin haka bancin wannan Allah subhanahu wataala yake cewa lahum maghfiratun bancin an ce ulaika humul mu'minuna haqqan sai aka ce lahum maghfiratun suna da gafara an gafarta musu wa rizqun kari duniya da lahira kenan su san fursa to wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ina ga kai wanda dan kamun iska baka san bayani yani kake ciki kana rayuwa an yi ka karni bayan annabi karni na wajen 15 kasan sai dai Allah subhanahu wataala wato ya gafarta mana gabaki da haka idan muka duba ghazwatul uhud wannan a badar ghazwatul uhud ma malamai suka ce yanda Allah subhanahu wataala ya zawanto aka yabi sahabbai wato a cikin wannan idan muka duba cikin surati ali imran an yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi wato ghazwatul uhud sannan kuma yana daga cikin irin yanda Allah subhanahu wataala yake cikin surati ali imran wa laqad afa Allahu an Allah ya gafarta kace wasu juyo da baya daga ciki ko kuma sun saba al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato hakanan ne haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda wannan malamai suka ce bayan gazuwat badar bayan gazuwat uhud da aka dawo madina a wani waje da ake ce mishi hamra'ul asad wato mushrikai suka tsaya can kahin a isa makka ne suka ce kai dawo wa zas sun kama hanya aiwa sun kama hanya zas sai suka ce a he sun dawo ma madina an saki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai a tashi a tashi duk wanda aka tayi yaki da shi ya tashi shine ai yake cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un suka tashi ga baki daya aka ce dukka da wanda yaji ciwo in dai da ran mutum da wanda yaji ciwo da wanda bai ji ba aka huta sai da aka ji wannan wurin da ake cewa Hamrawul Asad sun koma aka ce wanda bai bi wanda mutum ɗaya ne wanda bai halarci ba Uhud ya bi su shine Jabir shi kuma yana da uzuri lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu she zamna tukai da suka koma wannan imanin su shi yasa Allah ya subhanahu wataala cikin ayar nan ma yake cewa wa qalu fazadahum imana qali imani ma suka ji da aka ce musu mushrikan sun tsaya suna nema su da tashi suka yi wanda kuma wannan tara ga wasu akwance in irin mu ne ga wasu akwance nijiya zan yi da kallasha kaza to kaga imanin ba daya bane ba saban annabi sallallahu alaihi wasallama la shakka akan wato abin da ya shafi wato mutane ne wanda na daban Allah ne subhanahu wataala ne ya zabe su haka idan muka duba abin da ya shafi wato ghazwat khandaq ghazwat khandaq wanda nan aka nan zakka san sahabbai jashirtattu ne wajen kwana 17 ko 19 mushrikai sun kewaye madina ana khandaq ga yunwa ga zahi ga inda ake ginin dutsi ne yanka ma za a yi a ce mana zinidin daga nan zuwa nan kai naka ne ka gine shi yan kwantariya ce la Allah gare ka kai kai kuma ginin da ake so kai gini wanda doki ko raƙumi idan ya zo bai iya tsallakawa sannan kuma idan ya shiga ba zai iya fitar ba Salman al-Farisi da ya bada wannan khandaq ya ne nake khandaq idan aka yi ramin hukun huddo kasa haka su in sun zo ga rami ko kuma kasa ta tulo inda za ku doki yanda in sun halbo kibiya ba ta same ku ba kasa za ta taba ku kuma kun tashi ba abin da yake kare ku da shi kawai kuna iya kusa haka ku bala aka zo aka yi wannan khandaq a lokacin sahabbai sun gilgiza mu duba muga suratul ahzab yaya suka sha wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzala shida wato wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ghazwat ahzab yanda suka sha Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira haka wa kana Allahu bima ta'maluna basira wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake taimaka musu a ghazwat badar an taimaka musu da junudan lam tarawha ga ghazwat ahzab Allah ya kawo iska duka ta watsa su ta watsa mushrikan suka ce kai wannan fa a tarihi an kawo ma adawa da wani ne mu tashi mu wai to ya zasi to wannan yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya zamanto wato Allah subhanahu wataala a can gaba ma yake cewa wakafa bil wakafa Allahu mu'minuna al-qital ka gani an sha wahala an sha Allah subhanahu wataala kuma he isan musu wato abin da ya shafi wato yakin nan kenan a cikin ghazwat ahzab ma zan mu gani irin yanda wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato suka kawo wato gudunmuwarsu sosai bayan ghazwat ahzab aka yi sulhul hudaybiya aka zo sulhul hudaybiya sahabbai suka hutu aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hutu za a je umara aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya tayi da muhajirin da ansar malamai suka ce 1400 ne adadin su aka tahi aka zo aka zamna mushrikai suka hana shiga makka an dauko ihrami mushrikai suka hana wato shiga makka aka zo to karshe dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba a shiga ba aka yi sulhu aka yi kaza kaza akan shi aka sabko ayoyi da yawa daga cikin wasaliquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim Allah ya ce wasaliquna alawwaluna suwa ya asaliquna alawwaluna sahabbai ne min almuhajirina wal ansar su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko min almuhajirina wal ansar wanda suka zo suka yi hijira suka bar gidajensu saboda addinin musulunci su kuma al-ansar suka tarbe su suka zo suka ba su masarki suka wasu su ba su dukiya su ba su menene duka wannan sune al-ansar walladina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya yi ta'kidin mene sai ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su. Daman duk a duniya ne kake su, bi Allah yarda da to su Allah ya yarda da su. Kai kuma ka zo ka zage su. Ka san Allah kai ka san kawai Allah bai yarda ba da kai. Sai dai inda gaba ya shirya ta zo maka. Allahul musta'an. Sai dai inda gaba ya shirya ta zo maka. Su Allah ya yarda da su, kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa wa'adda, kuma Allah ya musu tanadin lahum. Wa'adda lahum, ka gani su aka mata ne, hum as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabi'uhum bi ihsan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sai yace khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Idan suka shiga aljanna ba hutawa, ba irin wuta bace an sa mutum a je a kai shi nan, wani ruwa ne za a kai mutum, ma'un ni'ima, wanda ne sha nan ne, ma'ul haya, ma'ul haya. Wannan dan wuta in yana da imani, ka je an babbake ka da imanin ka, sai a hudo ka kai ka kowa aljanna, ko wani tafki da ake ce mishi ma'ul haya, amma ka wanka ka shiga aljanna. An ganka an ga wannan sune jahannamiyun, wannan sune aka hudo daga jahannama aka musu wanka, sune jahannamiyun. Yanan jahannam, amma babu wani jahannamiyun, saboda cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, babu kawai layya launi. Allah ya samu aljanna. Idan muka duba muka dawo farko karkashin ayat, Allah subhanahu wataala da yace Muhammadu rasulullah, sai yace wallazina ma'ahu, suwaye ma'ahu, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yace ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, game da kafirai ba wasa, amma game da junan su ruhama, ruhama'u bainahum. Shi yasa har suka kai waje na al-isar, sun kai can cikin suratul hashr. Allah yake cewa wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadla, kullum in ka gan su ruk'an sujjadan, kawai su abinda suke rayuwar su kawai sallah, ayi ibada, ayi sallah. Shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam wato ne yake ce ma bilal arihna biha, ya bilal ai sallah. Su kullun su sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zamanto ana ibada, shine yace ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana, wanda kuma sun samu yarda Allah subhanahu wataala. Wato yace zalika matsalun fit taurati wa matsalun fil injili ka zar'in akhraja shatahu fa ajalahu fastaghlaza fastawa ala suqihi al aya. Kinan wannan sune sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a gurguje da minti 30 muka ce, kuma gashi nan sauran minti 37. Ya abin da ya sawwaka akan abin da ya shahi sahabbai, akwai abin da ya shahi huquq, da kuma dan dai kan mu wasa, kuma take kawai ɗan tsokaci ne zan yi akan abin da ya shahi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu gani irin mawkafin mutum da sahabbai mu yi kamata ka yi, kai wanda kake musulmi dole ya zamanto akwai haƙi. Mun ji annabi ya ce kar ka zage su, ka musu adda, ya zamanto. Shi yasa kawai ka ɗauki ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Insha Allah wannan sunan sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu son sahaban shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga abin da ya shafi fitintunu na zamani. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.